Masauraranmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida. Shirin da gidan rediyon jihar Kano wa maba da mama yake daukan nauyin kawo muku kuma muke kawo muku a kowane mako a daidai wannan lokaci tare da Shehin Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimus Sunnatin Nabawiyya inda muke tattaunawa da shi akan al'amura da suka shafi aure da kuma hanyoyin da za a magance matsalolin da suke tattare a cikin aure wanda har suke jawo ana samun rabuwa in Allah ya yarda in an kasance da mu a tsawon lokacin da zamu kasance na rabin awa za a ji wasiƙu da muke tare da suna masu sauraron mu da kuma bayanan da malam zai yi a cikin nasiha da kuma amsa tambayoyi akramakallah a madadin masu sauraro da hukumar radio mu ne ma barka da zuwa wannan fili na mai gida kan gida
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na to akramakallah mun samu wasiƙu da yawa daga magidanta daga jihohi waɗanda suke sauraron mu akan wannan shiri na mai gida kan gida har ma da wasu daga cikin malamai waɗanda suka kawo mana ziyara suma na jami'a sun yaba da irin kokarin da malam yake yi da kuma masalolin da yake wannan shiri yake warwarewa amma da masu tattaki su zo daga nesa ce da Allah a ba su wannan shiri domin ya shafi rayuwar su da matar su suna so su zauna su ji domin su karu dan haka a takaice wannan ba za su karanta da yawa ba saboda yawan da irin abin bayanan da ake amma dai a dunkule akramakallahu masu sauraro suna jin dadi kwarai da wannan shiri kuma suna mika sakon su na godiya ga shehi
to alhamdulillah
na to a masu sauraro zamu tafi kai tsaye karo na farko na wannan shiri wanda akan fara ne da nasiha sannan kuma kashi na biyu mu je ga takarda ko wasika ta wanda kuke rubutowa domin malam yayi sharhi karamakallah bari mu dawo ga nasiha ta mu ta yau wanda za ta mayar da hankali akan abubuwan da suke kawo albarkar aure da kuma waɗanda suke kawo tabarbarewa aure tun daga tushe
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to farko dai kuma muna ƙara godewa waɗanda ya kasance suke sauraron namu kuma sannan in sun ji irin abubuwan da kasance masu amfani su yaba dama an ce hadisi ne ma wanda baya gode wa mutane to ko Allah ma ba zai gode masa ba in ka gode wa mutane to ka gode wa Allah su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri kuma Allah ya warware matsalolinsu
amin
to darasinmu na yau shine duba da cewa abubuwa na aure a wannan lokacin kusan sun tabarbare kuma kowa yana kuka da shi amma kuma kowa din yana kokarin samu wai hanyar da za a warware amma kuma kullun abin da ya kara rikicewa da cabewa yake to mu musulmi ne galibin waɗanda suke sauraron mu kuma mutum ko ba musulmi bane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya aiko shi ne ya zama rahama ga halitta ma ga baki daya shiryarwarsa shiryarwa ce ta dukkan halittu gaba daya da musulmin da ba musulmin ba da mutane hatta ma da dabbobi rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta shafe su tunda yana cewa idan za ku yanka fa ahsinul qitla ku kyautata yankan ma in za ku yanka dabba ya fi ada da za a yi dan kada dabbar ya kasance ta sha wahala kafin ranta ya fita to saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa al'umma gabaki daya a game da wannan bangare na sha'anin aure wanda shine bangaren da yafi kowanne abu muhimmanci a rayuwa ta dan adam dan idan babu shi to babu yadda za a yi nau'i na dan adam ya kasance yawon zu shine kadai inda aka yi tarayya hatta annabawa su ma akan gaba suke wajen yin aure in banda waɗanda Allah subhanahu wataala ya bayyana kaman annabi Yahaya da annabi Isa alaihi salam. To saboda haka annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana faɗar wani hadisi muhimmin gaske wanda idan ya kasance muka sa shi a gaba ya zama muke aiki da shi to insha Allah ko shi kade da izinin Allah zai ware wani kaso mai yawan gaske daga cikin irin waɗannan mushkiloli da muke fama da su a wannan zamani wato na aure kowane lokaci da irin mushkilolinsa mushkilolin aure kila na shekaru 50 baya ba irin su ne na yanzu ba na shekara 100 can baya ba irin na shekara 50 din bane haka abin yake dole mu da muka samu kanmu a wannan lokaci kuma muka fahimci irin matsalolin da suke damun mu a wannan lokaci mu yi kokari ta irin abin da Allah ya fahimtar da mu wajen kwarewa da kuma bincike mu rika samowa hanyoyin da za su ware waɗannan matsalolin da mu da kanmu ne muka haifar da su annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da ya faɗa wanda nace zai iya warwarewa da dama da cikin waɗannan matsaloli shine a azamun nikahi barakatan aysaruhu mauna wato auren da yafi girman albarka yafi yawan albarka ya kasance za a zauna lafiya kuma duk wata albarka da wani alkhairi da wani farin ciki da kwanciyar hankali da jin daɗi da ɗaukaka da nasara da Allah ta'ala ya tanadar a cikin aure ya kasance a same shi to annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin yana faɗar irin auren da zai warware ya samar kuma da waɗannan abubuwa da aka ambata har ma fiye da su na alkhairi shine wanda ya kasance aysaruhu mauna wato auren da ya kasance shine yafi saukin wahala auren da ya kasance ba cuta ba cutarwa bangaren miji ba a wahala ba bangaren mata ba a wahala ba daga farkonsa har zuwa ƙarshe an yi shi a cikin jin daɗi da farin ciki barka barka annabi sallallahu alaihi wasallama yace auren da aka yi shi haka irin wannan auren shine fi kowanne irin aure albarka kenan duk wani aure wanda zai kasance za a mutsanta wa juna ji annabi sallallahu alaihi wasallama to akasin haka ne zai faru shine rashin albarka wanda galibin abin da ake ta fama da shi kenan idan muka duba cewa kowanne mataki na aure a wannan zamanin namu to ana mutsanta wa juna wannan shine abin da zamu yi matashiya da shi sai kuma akwai direban Sheikh Malam Umar Kabo Malam Umar Sambo wanda ya rasu
na
ku jiya ne dan san dai mun ce jiya
na
a dai cikin dai satin nan ne dai yake yin ya rasu
na
to Allah ta'ala ya gafarta masa
na
yaran su ne wanda suka yi mana aiki bana na sha'anin tafsiri kuma muna gabatar da wannan shiri wanda ya shafi warwarewa matsalolin aure. To shi Sheikh Malam Umar Kabo wanda shine shugaba na majalisar malamai da kasarishin jihar Kano a da, yana nada ni a zaman da aka yi irin namuna a Makka
na
wajen shekara ta 1986, cewa ya nada ni akan makanikin aure. To ka san manya, sai gashi wannan abin da ya hango din gashi har yanzu, gashi yanzu zaman ma da muke a yanzu dai, maganar warwarewa auren aiki
ke wajen shekara 34 kenan ana rike da wannan mukami na makanikin aure. Kuma babban shehi ne bayar da shi, kuma alhamdulillah gashi an tafi a kai.
Malamin malamai ne, ni ma ya koyar da ni a sakandare da kuma a jami'a ma duka.
Wai lalle
ga ya koyar da ni shi malam Umar Kabo.
Eh,
kuma Allah ya karbe shi, ma Allah ya masa albarka, Allah ya gafarta masa, Allah ya wazuri sa albarka.
Amin amin. To assalamu alaikum, wasiƙar da muke da ita yau ta makotan mu ce daga Batsarin jihar Katsina, naga ba sai an faɗi sunan wadda ta rubuto ba, amma dai mace ce take cewa da Allah da Annabi mallam ya kamata a yi nasiha kuma kai ƙarin bayani ga maza musamman waɗanda suke sauraron wannan shiri na mai gida kan gida, cewa su ji tsoron Allah, su ringa yin adalci, su daina fifita wata mace a junansu, a ɗauke a fifita uwar gida a kan amarya, ko a fifita amarya a kan uwar gida, kuma wani lokaci a sake su ga baki ɗaya cikin fushi, maimakon a ɗauki mataki na da da su, sai ga an sake mace, an sake su duka saki uku, amma sai a zaɓi ita uwar gidan, sai a dawo da ita, sai a bar ita amaryar ta tozarta. Saboda haka irin waɗannan abubuwa sun yawa malam, musamman ma ga matasa waɗanda suke da wadata, suke samun dama su yi irin wannan aure, su kuma ƙasƙantar da wata ya zama ba su da bakin da za su iya yin magana, gashi matar tasu ta yi laifi, kowane laifi ta yi, an san cewa ita ce da laifi, sai su koma kan wadda aka yi wa laifin su ta yi mata faɗa, ba su dai da bakin da za su iya kare gaskiya su yi adalci. Saboda ta ce malam, dan Allah a ja hankalin maza akan umarnin addinin musulunci, in ba za su iya adalcin nan ba, to su daina yin auren biyun, su rinka haƙura da mace ɗaya, domin zai jefa su ta irin waɗannan abubuwa da suke yi ba su sani ba.
To mabshaka irin waɗannan abubuwa su ma suna faruwa, kuma kafin a yi auren mishkila, bayan an yi auren ma an zauna daga baya miskila. Kamata ya ce mace in ta zauna a gida, a da yadda abubuwan suke, ai babu yadda za a yi macen da ya kasance ta zauna gida har ta hayayyafa, kuma a ce za a musguna mata. Kuma duk sanda mutum ya auro mace a koda yaushe yakan haɗa su ga baki ɗaya, ya rike su kuma da adalci. Amma duk yanzu abubuwa ga irin yadda suka koma, ya kamata mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala wai bai hana ka auri mace fiye da ɗaya ba, amma fa lallai lallai sai in za ka yi adalci. In ba za ka yi adalci ba ka auri ɗaya, in ma ita ɗayan ba za ka yi mata adalci ba, to kawai abin da ya kamata kawai kama zauna babu auren. Saboda haka wajibi ne musulmi ya sani cewa lallai ba zai auri mace ba ta biyu ko ta uku ko ta huɗu, lallai sai idan zai adalci. Adalcin nan fa wanda yake musu da adalci tsakanin miji da mata, Qur'ani, hadisi, malamai duk sun ce kafiri ne ya kamata a gane wannan al-kitabu was-sunna wa ijma'ul ulama sun ce duk wanda bai yarda da adalci wajibi bane tsakanin miji da mata to wannan ya zama kafiri dan saboda kuwa nassi ne na ayoyi na hadisi ya take saboda ka wannan ba karamar masifa da bala'i ne wato mutane suke jawo kansu ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kifitum Allah ta'dilu fa in kifitum Allah ta fawahida in kuna jin tsoro ba za ku yi adalci to ku aure daya a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala sai ya tozarta namijin da bayin adalci tsakanin matansa
na
ya tashe shi da wata irin siffa wacce ta sha bamban da siffar duk wanda yake filin tashin alkiyama dan zai tashi ne rabi
na
zai tashi da kafa daya da hannu daya fuska rabi duk wanda aka ga wannan to wanda bai adalci bane tsakanin sa da matansa
mana rashin adalci shine kamar yadda yanzu ta bayyana kenan ya zama yana fifita wata akan wata ko kuma yana nuna cewa wajen basu wani abu waccan an bata fiye da wanci kuma yana danna mai gaskiya yayi wato ba zai bata haƙin ta ba ya maida cewa abin ya koma duk daga mai gaskiya amma ita za a yi wa fada a kuma alfifi ta mara gaskiya
yayi wannan shine din ai rashin adalci din
na
adalci din za a yi shi ne a abin da za a iya
na
kuma sannan za a yi shi ne gurgudan yadda kowace misali take alal misali annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo da abubuwa haka na duniya ne haka da za a raba abinci ne ko tufafi ne ko wani abu na amfani ne duk yakan kira su ne ya raba musu daidai wa daida to yakan ce Allah kana ganin wannan shine abin da zan iya
na'am
abin da nake da mulki kenan amma abin da ba ni da mulki shine zuciyata
na'am
miyuwa ta karkata zuwa ga wata ba dan komai ba saboda kyautatawa da take yi ko saboda wani abu da ta sha bamban da sauran wanda zuciyata ta fi karkata zuwa gare ta to wannan ina nema ka gafarta ni dan saboda ka'ida ita ce jibilatun nufusu ala hubbi man ahsana ilayha duk inda mai rai yake zai so wanda yake kyautata masa ko na nesa ne kuma wa buguri man asa'a ilayha kuma an gini zuciya tun asali ɗabi'ar ta shine ta ki wanda yake bata mata koda kuwa mu kusanci ne wannan ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo yayi rabo yake to ga yadda zan iya kenan wato wanda ya kasance ya raba abubuwa daidai da zahiri tsakanin matansa amma a zuciyarsa akwai wani fifiko da yake jin wata tafuwa ta shi a zuciyarsa wannan ba za a dauke shi marar adalci ba ya bayyana wannan a fili irin yadda zai tozarta wata kowane to wannan shine abin da ba a so kenan ashe idan wata ya kasance ta fi kyautatawa babu shakka wato mutum zai ji ya fi kaunarta fiye da wacce ya kasance take tozarta shi misali ba ta yi mar biyayya ko ba ta yin kwalliya ko ba ta yin abincin da zai iya ci ko kuma akwai wani hali da take da shi kila fita kila ba tare da ya sani ba ko rashin kyautatawa yaran gida ko ƴan uwa wato kuma ya kasance tana girmama iyayensa tana girmama ƴan uwansa tana kula da yara kuma sannan shi kansa tana kula da shi tana kula kuma da abubuwa ma na gida abin da ya kasance kowane gida akwai irin abubuwan da suke a gida kila wani motoci ne wani awaki ne wani kaji ne a cikin gidan wani kuma za a samu in su kayan sana'a ne da ake zuwa da su to sai aka samu wata tana girmama wannan abuwa tana kula da su wata kuma samsam ba za ta kula da wannan ba naga wata amarya da aka kawo ta to gida ne irin na yara haka ita ce mata ma hudu to sai aka ce ga yara ta rike musu wanka sai tace ita ba dan shejin da za ta yi ta yau wanka
to
kaga irin wannan sauran kuma su sauran matan haka suke yi eh su yi wa ƴaƴan wannan su gyara dan wannan su gyara dan waccan su gyara dan waccan ita ma a gyara nata ba tare da nuna wani abu na amma ita ta fada to kaga irin wannan din zai jawo wato ya kasance ta zama ba a kaunar ta kamar yadda ake kaunar wacce ita kuma halinta ba haka bane to a daidai wannan lokacin ne kuma sai Allah yake cewa to idan ka samu mace mai irin wannan din adalci shine ba wulakanta ta zakai ba ka bar ta kawai shikenan kawai ita ka ba mai aure ba ita ba sakakkiya ba tunda yake adalcin nan duk irin yadda ka kai da kokari ba za ka iya yin adalci na zuciya ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul nisa'i walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba amma abinda Allah yake jan kunnan ku shine wala tamilu kullal mai kar ku karkata gabaki daya zuwa ga dayar wacce ba ta kyautata muku ko wacce ba kwa so fatazaruha ku ba ta kallimu allaka kaman a rataye take tsakanin sama da ƙasa ita ba sama ba ita ba ƙasa ba ma'ana ita ba a sake ta ba ita kuma ba a rike ta ba to saboda haka sai Allah ta'ala yake cewa wa in tusilhu wa tattaqu in kuka kyautata wannan kuka rike ta da irin halinta na kyautatawa wannan kuma samu wata masalaha wacce zai kasance bata tozarta ba ko a nemi ta gyara halinta in bata gyara ba a sake ta shine ayar gaba wa in yatafarraqa yakunna kullun min sa'ati idan suka rabu inji Allah sai Allah sai ya hada kowa da rabansa to wannan shine in an samu irin wannan matsala idan kuma mace ita kuma ya kasance ta ga ana tutture ta ba a mu'amala da ita to ayar da ta kasance kafin wannan ita kuma ta kawo maslaha ita ma ban san ko akwai lokaci
ai ina ga karamar Allah da mun dauke shi a zamu amsa wannan tambayar a cikin wannan shiri to amma saboda fadinta da kuma yadda mallam ya dauko bayanin ta yadda su ma'aurata za su ji kuma su fahimci wannan mas'ala ta fuskar shara na ga sai dai mu roki mallam mako mai zuwa a sake dorawa akan wannan wasika in ya so kuma in an gama kafin karshen shirin sai a sake karanta wata dan haka assalamu alaikum a madadin masu sauraro da kuma radio muna godiya kwarai da gaske
to cikin wannan shiri to ni ma na gode kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi da masu sauraron namu
amin to a madadin wanda ya hada mu da ku Kabiru Kabuwaya alƙashin jagorancin Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimu Sunnatin Nabawiyya wanda ya jagorance mu gaba daya cikin shirin sai kuma mai girma shugaban gidan rediyon jihar Kano wanda shine shugaban shirin Malam Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu ku huta lafiya.